Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Suleiman Muni Barma ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake shigowa a shirinmu na karshe a yau. Bayan labaran duniya, za mu nufi Najeriya, inda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya umarci Majalisar Tattalin Arziki National Economic Council a ƙarƙashin jagorancin mataimakinsa Kashim Shatima ta zakulo hanyoyin da za su taimaka a sassauta raɗaɗin da talakawan Najeriya ke ɗanɗanawa sakamakon janye tallafin mai. Muna tafa da hirar musamman game da hanyoyin magance matsalar kwacen waya da ta zama ruwan dare a jihohin arewacin Najeriya. Sannan sai rahoto na musamman kan takun sakar da aka shiga a jihar Filato bayan da sabon gwamna ya dakatar da shugabannin ƙananan hukumomi daga aiki. Kamar kowace ranar Alhamis, Abdulwahab Muhammad zai shigo da labarin wasanni, amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An kai wani harin bam a wani masallaci a lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin kasar Afghanistan a yayin bikin tunawa da mataimakin gwamnan lardin na Taliban jiya Alhamis, wanda aka kashe a wani hari da kungiyar IS ta kai a makon nan. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Afghanistan karkashin jagorancin Taliban ta sanar a shafinta na Twitter cewa fashewar da ta faru a babban birnin lardin Faizabad ta yi sanadin mutuwar mutane 11 tare da raunata wasu fiye da 30. Shugaban yaɗa labarai na yankin Mu'azzuddin Ahmadi ya shaida wa BOA ta wayar tarho cewa tsohon shugaban 'yan sandan Taliban na lardin Baghlan na arewacin ƙasar da ke kusa shi ma yana cikin waɗanda suka mutu. Shaidu sun ba da rahoton cewa fashewar mai ƙarfi ta yi sanadin salwantar rayuka da dama na masu ibada a cikin masallacin da ke cike da cunkoson jama'a da ake fargaba adadin waɗanda suka mutu ya zarce haka. Babbar tashar labarai ta Afghanistan mai suna Tolo News ta bayar da rahoton cewa an kai akalla gawarwaki 15 da kuma wasu kimanin 50 da suka samu raunuka zuwa babban asibiti a Faizabad. Gwamnatin Amurka ta ce ta dakatar da tallafin abinci ga kasar Habasha bayan gano cewa ana karkatar da kayan abinci daga mutanen da suke bukata. Hukumar Raya Kasashe ta Amurka, wato USAID, ta sanar da dakatar da aikin a wata sanarwa da ta fitar jiya Alhamis. Sanarwar ta ce bayan nazari da aka yi a duk faɗin ƙasar, hukumar USAID ta yanke shawara tare da haɗin gwiwar gwamnatin Habasha cewa ana haɗa baki wajen karkatar da tallafin abincin. Ba za mu iya ci gaba da rabon tallafin abinci ba har sai an yi gyare-gyare. Dakatarwar za ta iya shafa miliyoyin 'yan Habasha da suka dogara da tallafin abinci a daidai lokacin da ake fama da fari da hawa farashin kayayyaki da kuma sakamakon yakin da aka yi a arewacin yankin Tigray. Nan take dai babu wani martani kai tsaye ga sanarwar USAID daga jami'an Habasha. Shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakuncin shugaban kungiyar kawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg domin tattaunawa a ranar Litinin, yayin da goyon bayan Ukraine ke kan gaba a ajanda gabanin taron NATO da za a yi a watan gobe. Ofishin shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗa jiya Alhamis cewa ya yi magana ta wayar tarho da shugaban Russia Vladimir Putin game da ziyarar da tawagar shugabannin Afirka za su yi a Ukraine da Russia, waɗanda ke neman taimakawa wajen warware rikicin. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa jiya Alhamis cewa ya ziyarci yankin Kherson, inda dubban mutane ke fama da bala'in ambaliyar ruwa sakamakon lalata madatsar ruwan Khovka. Zelensky ya wallafa wani faifan bidiyo a shafinsa na Telegram na ganawarsa da jami'ai, kuma ya ce sun tattauna batun ficewa da maido da yanayin mahalli na yankin da yanayin sojojin yankin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen ƙasa Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Alhamis cewa idan aka yi batun fatattakar ƙungiyar IS har yanzu ba a gama yakin ba, da yake magana a birnin Riyadh na ƙasar Saudiya a farkon taron ministocin ƙungiyar ƙasashe 80 na haɗin gwiwa don kakkaɓe IS. Blinken ya ce ƙungiyar ta samu galaba a kan ƙungiyar a Iraki da Siriya, inda suka kashe shugabanninta da kuma hana manyan hare-hare. amma Blinken ya bayyana fannoni da dama da aka mayar da hankali wajen cimma abin da ya kira kawo ƙarshen kungiyar IS. Ya sanar da wani buri na alƙawura na dala miliyan 600 don taimakawa shirye-shirye a Iraki da Siriya don magance yankunan da mayaka ke amfani da su wajen ɗaukar mayaka, ciki har da kuɗaɗe don ayyukan zamantakewa da tabbatar da hukunta masu aikata laifuka. Daga ƙarshe, wata kotu a ƙasar Japan a jiya Alhamis ta ce dokar hana auren jinsi ɗaya ya dace da tsarin mulkin ƙasar, amma ta nuna damuwa kan mutuntawa da kuma haƙƙoƙin ma'auratan, hukuncin da ya gaza tsammanin masu fafutuka, amma har yanzu ana ganin ci gaba ne. Hukuncin da kotun gundumar Fukuoka ta yanke ya zo ne mako guda bayan da wata kotun gundumar ta ce haramta auren jinsi ɗaya bai dace ba, wanda ke ƙarfafa fatan samun sauyi a tsakanin al'ummar LGBTQ a ƙasar Japan. Ƙasa ɗaya tilo daga cikin ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya, wato G7, da auren jinsi ba shi da kariya ta shari'a. An zartar da hukunce-hukunce biyar kan auren jinsi a Japan cikin shekaru biyu da suka gabata. Biyu sun ce haramcin ya saba kundin tsarin mulki da ya ce ba haka ba ne. Biyu kuma ciki har da na jiya Alhamis sun tabbatar da haramcin, amma sun nuna damuwa kan haƙƙoƙinsu. Wata kotu a Tokyo a bara ta amince da haramcin, amma ta ce rashin kariya ta shari'a ga iyalai masu jinsi ɗaya tauye haƙƙinsu ne.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanni. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya umarci Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya, National Economic Council, a ƙarƙashin jagorancin mataimakinsa Kashim Shetima, da ta yi aikin fito da matakan takaita raɗaɗin da al'umma za su fuskanta a sanadiyar janye tallafin man fetur a ƙasar. Shugaban ya bayyana hakan ne bayan ganawa da kamfanoni masu zaman kansu, waɗanda suka sha alwashin ba da gudunmuwar motocin safa-safa 100 domin jigilar ma'aikata. Wakilin muryar Amurka a Abuja, Umar Faruk Musa, ya tuntuɓi Alhaji Zarma Mustafa, mataimakin shugaban ƙungiyar kamfanin mai na Ipman, domin jin ƙarin bayani.
Mu a zaman mu na independent marketers muna ƙoƙarin mu mu ga irin abubuwa da za mu iya tsarawa da zai kawo sauƙi wa al'umma a wannan regulation da gwamnati ta yi announcing. Wannan abu za mu yi shi ta wajen tabbatar da cewa gidajen manmu sun samu kaya yadda ya kamata a farashin da ya kamata, ba tare da an samu karanci na mai ɗin yanayin yadda yake faruwa a yau akwai mai gobe ba mai. Za mu tabbatar cewa mu ma mun shiga cikin process na importation ɗin, mun tabbatar da wadatar mai zai bayyana ba tare da an samu yawan scarcity a ƙasar ba.
Shugaba Tinubu ya umarci majalisar gudanar da tattalin arzikin ƙasa cewa ta zauna don ta fito da matakai na ba da tallafin da za a yi wa al'ummar Najeriya a sauƙaƙa musu raɗaɗin ƙarin farashin mai da ya fara aiki a cikin ƙasar. Ku a matsayinku na independent market, wato masu kamfanonin mai masu zaman kansu, ya za ku yi wani abu kuke fatar ku ga gwamnati ta yi domin kuma a sa ku cikin wannan tsarin kuma ya zo daidai da tunaninku?
Mu ma muna kan tattaunawa yanayin yadda za mu ba da gudunmawa wa gwamnati wajen tabbatar da cewa al'amura na sifiri a ƙasa, an kawo wasu abubuwa da za mu iya bayarwa mu ma da zai taimaka ya sauƙaƙawa al'umma wajen bukatunsu na sufuri a ƙasa gaba ɗaya. Kamar yanayin yadda major marketers suka yi, sun yi alkawari za su bada mota 50 post manya-manya wanda yake amfani da compressed natural gas, maimakon mai wannan motocin tana amfani da iska gas ta yi aiki kamar 50 zuwa 100 a yanzu kari na farko. Za su bayar kuma za su ci gaba da bada irin wannan motocin saboda a sauƙaƙawa al'umma har harkokinsu na sufuri.
Kana ganin burin nan zai kai ga a rage farashin mai a gidajen mai idan tafiya ta yi tafiya ga misali?
Farashin za ta iya sauka tunda yake abu ne wanda yake an yi shi bisa yanayin yadda kowane ƙasa take yi a yanzu, abinda nake nufi ko ni kasa yawancin kasashe yanzu da suke da mai ko wanda ba su da mai yawanci sun cire tallafin mai da suke bayarwa kasuwa ce take tabbatar da yanayin yadda farashin mai ya kamata ya zama to ina ganin bi iznillahi yanayin yadda abubuwa suka fara tafiya in za mu shiga dukan mu ga cewa mun samu kaya yadda ya kamata da kasuwan zai zo ya kasance kayan ma zai zo ya wadata in saukewa da farashin zai sauka fiye da yadda mutane suke tsoron abin zai ci gaba da yin sa ba ina ganin ba zai kasance haka ba
mataimakin shugaban kungiyar kamfanin Ipman Alhaji Zarma Mustafa kenan a tantaunawarsa da Umar Faruk Musa a Abuja wani bakon al'amari da ke kara samun gindin zama a arewacin Najeriya shine kwacen waya a hannun jama'a inda matasa kan yi amfani da makamai don tafkata asa jihar Kano na daga cikin jihohin da wannan matsala ta fi kamari duk da matakan tsaron da hukumomi ke cewa suna dauka a wata hira ta wayar telefon da abokin aiki Muhammad Hafiz Baballe ya komodo Tijani Baba Gamawa mai ritaya ya gargadi iyaye da ma al'umma baki daya akan maganar tarbiyyar yara kamar yadda mashara'anta ke da alhakin kiyaye doka don magance wannan kalubale da ya addabi al'umma
to wannan gaskiya ne wannan abu ya zama annoba musamman a jihohinmu na arewa dalili kuwa shine kullumin matukar iyaye ba za su yi tarbiyya ga ƴaƴansu ba kullum sukan basu kara zube ba su damu da abubuwan da suke ba ba su samu da ma'amala da irin abokan da suke tare da su ba wayannan abubuwa dole ne su ci gaba da lalacewa da gurbacewa a cikin al'ummarmu da kuma samarinmu masu tasowa na biyu shine rashin wato jama'a sukan ga mutane na laifi basu so su je su sanar da jami'an tsaro akan irin abubuwan da suka gani saboda suna ganin suka yi haka za a ce su suka yi rahoton wane ko kuma dan gidan wane ne saboda haka muka bar abubuwa suka lalace na biyu na uku shine dole ne kotunoninmu wato wuraren da mutane yayin da jami'an tsaro suka kama wa'annan mutane suka tantance suka san sun yi laifi suka kai su kotu to kamata ya fa kotu ta tsaya kuliya ya tsaya ya aikin sa amma akasi abubuwan da ake samu shine a inda aka samu wa'annan mutane suka yi abubuwa ba daidai ba aka kai su wurin ƴan sanda suka tantance jami'an tsaro suka kai su kotu abinda zai baka mamaki shine sai ka ga an dauki lauya a bisa ƙarya da rashin gaskiya a gobe sai ka ga wannan yaro akan titi an ba da bailin sa a baya ma dai ka ji cewa magana ta riga ta lalace
eya komodo Tijani Baba Gamawa mai ritaya kenan a hirarsa da abokin aiki Muhammad Hafiz Baballe sai kuma rahoton musamman wanda wannan mako Zainab Babaji ta haska fitila kan takun sakar da ta taso a jihar Plateau bayan da sabon gwamnatin jihar ya kori shugabannin kananan hukumomi daga aiki matakin da suka ce da sake ga ƙarin bayani a rahoton da ta turo mana daga Jos
a duk lokacin da aka yi sauyin mulki gwamnatoci kan yi alƙawura wa jama'a kan irin sauye-sauye da za su aiwatar don yin gyara kan abin da suke gani kamar kurakure ne da gwamnatocin da suka gabata suka tafka a jawabinsa yayin da yake karɓar mulki gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang ya bayyana cewa jihar Plateau na da ɗimbin bashi a kanta wanda ya kai har naira biliyan 200 inda ya ƙara da cewa ɓangarorin lafiya ilimi da duk sauran sassa na buƙatar ɗaukin gaggawa
the state is presently under a huge debt burden of over 200 billion naira
Kwanaki biyu bayan waɗannan kalamai kwatsamsai gwamnan ya amince da buƙatar da majalisar dokokin jihar ta aike mishi na ya dakatar da shugabannin ƙananan hukumomin jihar 17 don ba da damar gudanar da binciken yadda kuɗaɗe ke shiga da fita a ƙananan hukumomin. Hakan bai wa shugabannin ƙananan hukumomin daɗi ba inda nan da nan suka garzaya kotu don kare haƙƙinsu. Honorable Miscom Alex Nantuan, shugaban ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi reshen jihar Plateau yace gwamnati bata ba su zarafi su tattara bayanai da za su gurfana a gabanta ba
a dokance gwamnati bata da yanci ta cire mu a wannan wurin. Waɗanda suna da yanci su cire mu shine legislative arm namu, su ne za su iya cire mu. An cirewan yana da tsari da za a bi kafin a iya cire mu. A dokance har yau mu chairmomi ne, don a dokan Nigeria, the constitution na Nigeria da kuma law na House of Assembly wanda suka bayar, ba wani abin da ake kira sunanta suspension. Za mu bi abin a ta pending kotu, abin da kotu ta ce shi za mu amfani da.
Shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomin jihar Plateau kenan Miscom Alex Nantuan dakatar da shugabannin kananan hukumomin don binciken kudin ya kuma shafi daukacin kansilolin jihar, wanda suka ce duk da shike basu samu takardar dakatarwa ba, amma tunda gwamnati ta ce ta dakatar da harkokin kananan hukumomi ne to suna zaton ya shafe su, don haka suke neman bayani daga gwamnati. Shugaban kungiyar kansilolin Najeriya reshen jihar Plateau Honorable John Dashi yace gwamna ya basu mamaki,
amma sai shi na gwamna wanda yana wakilce jama'an Plateau State, mun gan cewa yayi awa 48 sai fara rushe har da structures din Plateau State local government structures. Mu kuma mun ga ba daidai bane lokacin da Lalong ya zama gwamna na Plateau State. Lalong ya bar su har zuwa wata uku kamun ya dauki wani kwararren mataki akan su. Yanzu muna tambayan sa ne ya karanta mana dalilin da yasa yace ya suspending local government, all the political structures.
Shi ma shugaban kungiyar jagororin majalisun kananan hukumomi a jihar Plateau Honorable Moses Dachun Dadon yace akwai matakai da ake bi wajen aikewa da sako wa majalisa.
State House of Assembly muna so mun tambaye su, why ne daga local government ya kawo kara da cewa an yi sace-sacen kuɗi a local government? Na biyu, idan akwai mutumin ta kai ma State House of Assembly, State House of Assembly a kan dokanta za ta yi communication with legislators da suna karman hukuman daga matsalan da muna da shi. Amma ku duba, ku yi fincike, bayan mun yi fincike in mun samu akwai damuwa ba su bane ma za mu kai musu letter, bayan mun samu akwai damuwa, akwai abin da ana kira notice of impeachment for misappropriation, then a cikin kwana uku za mu ba ma shi chairman din. A cikin binciken mu legislators na local government ga abin da mun yi, dan za mu sake ba shi kwana bakwai sai ya answer abin da mun rukuta akan shi muna nema. A bayan kwana bakwai za mu copy ma State House of Assembly, then in 2 months za su duba sai su ma su dawo mana, then za mu impeaching chairman. Mu ne muna da haki na cidin chairman that is elected a local government ba State House of Assembly.
A shekara ta 2015 da tsohon gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya karbi mulki a hannun Dajo Najang, shi ma ya sauke dukkan shugabannin kananan hukumomi da kansilolin su. Lamari kenan da lauya mai zaman kansa barista Yakubu Salebawa yace abin da mamaki yadda lauya da ya san doka zai dauki irin wannan mataki.
Duk da APC ne shi yana PDP, shugaba na kowa ne, ba a nan da ka zama shugaba baka da bambancin jinsi ko addini ko kuma wani wata siyasa, kai naka na zaka tsaya akan gaskiya ka aikata gaskiya. Kuma duk da ake wannan abin aka tsaya aka duba, ai kusan lokacin su ma ya kusa ya karatuwa da su sauka. To abinda zaka yi ka dukan doka, amma wannan ba ma ka fara aiki da su ba, amma an kila an kai gulma, an zuta su, an kai zuta cewa ba za su bashi gwamba ba, shikenan ka dauki mataki. Amma ko da haka din ne, ai ba daidai bane kai dole kai abin da doka take, musamman matsayin shi na lauya.
A jihar Nasarawa kuwa dambarwa aka samu bayan da majalisar dokokin jihar ta rabe biyu, inda dukkan bangarorin suka zabi kakakin su. Yayin da Honorable Daniel Oga Ogazi yace sun bi doka wajen zabe da rantsar da shi a zama kakakin majalisar, tuni ya fara zaman majalisa da mambobi 13 daga cikin 24 dake fadin jihar.
Alhamdulillah, mun gode wa Allah Ubangiji mai iko mai komai. An yi zaben kakakin majalisa bisa ga sakon gauna zuwa ga majalisan jihar Nasarawa. Mun kaddamar da aikinmu bisa doka
A yayin da kuke wannan rantsarwa, akwai wani bangaren da suka yi rantsarwa har sun je sun ga gwamna.
To Hajiya, su sun san doka, don gwamna karan kanshi ya san doka. Mu ma muna ji ne kamar yadda kin ji cewa akwai sun da sun zama a wani guri. To ke ma kin ji sun zama a wani guri ne ba a majalisa ba. Doka ba za ta yarda da wannan zaman ba. To kenan duk wani abin da suka yi ba ka'ida bane, ba su bi doka ba.
Honorable Daniel Oga Ogazi kenan da ke ikirarin zama kakakin Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa. Mambobi 11 ne suka goyi bayan zaben Honorable Ibrahim Balarabe Abdullahi a matsayin kakakin majalisar, wanda ke da goyon bayan gwamnatin jihar, don haka shine ya fara kai kansa fadar gwamnatin jihar Nasarawa bayan rantsar da shi. Mamba mai wakiltar Kiyana a Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa, Honorable Muhammad Adamu Omadefu, yace sun gudanar da zaɓe bisa tsarin doka.
Mutumin da mai yin doka ne bai kamata ce ya bijire ma doka yana abun da ya ga dama ba.
Kenan kuna da majalisu guda biyu kenan?
Ah, majalisa ɗaya ne. Kundin tsarin mulkin ƙasar nan ai ta ce clerk shine zai rantsar da speaker, speaker ya rantsar da ƴan majalisa. Clerk din nan guda biyu da muke da clerk da deputy clerk dukkan su suna tare da mu. Letter na proclamation na gwamna ya tura ma clerk ya zo ya reading mana on the floor. Duk wani hanyoyi matakan mun bi su. Su kuma fa waye rantsar da su.
To yanzu dai shi Honorable Abdullahi Balarabe shine kakakin majalisar dokokin.
Shine kakakin majalisa zababbe, ba wanda aka zaba da wani dan kan titi ba.
To sai dai barista Yusuf Shehu Usman yace matakin da ƴan majalisar suka dauka karan tsaye ne ma dokar ƙasa.
Zabe ne da aka yi shi ta tafarkin doka ba ta bangaren duka guda biyu, domin duk sun keta ka'ida.
To ya kake ganin kaman wannan zai shafi gudanar da harkar majalisa tunda kusan za a ce an fara kenan, kuma an fara da wannan dambarwa?
Ko kin ga yanzu in majalisa za ta zauna ba za su zauna ba cikin lumana, to inda kuma ba a sami lumana da kwanciyar hankali a majalisa ba, to ina ji gudanar da ayyukansu ba zai tafi daidai ba. Waɗanda za su dauki wahalan wannan su ne waɗanda suka zaɓi membobi da suka tura wuri.
To daga ƙarshe yaya za a warware wannan takaddama?
Su ɗan siyasan su dawo da baya, su haɗa kansu su nemi maslaha.
Masana na ganin yadda masu riƙe da madafun iko ke sanya baki a harkar majalisa da ya kamata tana cin gashin kanta, shi ke janyo rikita-rikita wajen zaben shugabannin majalisar, wanda a lokuta da dama ke zamewa musabbabin haddasa gaba da ƙiyayya da kan shafi yadda majalisar za ta gudanar da ayyukanta na yin dokoki da za su amfani jama'a. Daga jihar Benue kuwa, manyan abubuwan da sabon gwamnan jihar Reverend Father Hyacinth Aliya ya fara su ne na soke duk ma'aikata da gwamnatin Samuel Otom ta dauka dab da kammala wa'adinta. Gwamnan ya kuma umarci duk waɗanda suka yi ritaya a aiki suke kuma rike da mukamansu da su fice, yayin da waɗanda ya kamata su yi ritaya su gaggauta rubuta takarda su tafi hutun ritaya. Gwamnan na Benue, Reverend Father Hyacinth Aliya, ta bakin hadiminsa Tesa Kula, ya jaddada yin garan bawul a tsarin aikin gwamnati don tsabtace shi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji, kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum, da fatan mai saurare na cikin koshin lafiya. Yau ma kamar kowace Alhamis, Allah ya madaukakin sarki ya bani dama da kuma masu sauraron na gidan rediyon sashen Hausa muryar Amurka a daidai wannan lokaci da muke watso muku labaran wasanni. Cikin labaran za ku ji sunayen manajojin kwallon kafa da suka yi fice a wannan karni. Sannan za ku ji cewar Zlatan Ibrahimovic ya ayyana yin ritaya daga buga kwallon kafa. Akwai labarin dan wasan kwallon kafa wanda ya zace kowane mai buga kwallon kafa a mallakar mota mai tsada. Da farko ga jerin sunayen manajojin kwallon kafa da suka yi fice a wannan karni. Na farko shine Pep Guardiola ɗan ƙasar Spain, ya fice a fannin kawon tsari da iya mallakar kwallo a lokacin da ake murzawa. Ya yi manajan club din Barcelona da Bayern Munich da kuma Manchester City a halin yanzu. Tun dawowarsa Man City ya mamaye harkar kwallo a bangaren Premier, inda ya lashe kofunan Premier da kuma wasu kofunan cikin gida. Ya kawo wani sabon salon kai farmaki a harkar kwallo. A halin yanzu yana shirin cimma nasarar daukan kofin zakarin Turai a fafatawar ƙarshe tsakaninsu da club din Inter Milan a ƙarshen mako. Na biyu shine Jose Mourinho ya yi fice a fannin samar da yanayi a fagen mazaleda, sannan kuma da dabarun buga kwallo. Mourinho ya sami nasarori a kewayen nahiyar Turai. Ya sami lambobi a club da suka hada da Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United da Porto da kuma Roma. Sai na uku tsoho mai ran karfe Sir Alex Ferguson, da jin wannan suna sai a ce club din Manchester United ko kuma Man U a takaice, ya gina wata daula da ta dade a harkan kwallon kafa. Ya ci kofin Premier har sau 13. Ya sami matsayin manajan da ya fi samun yabo a rukunin Premier na kasar Ingila. Ya kai club din Man U ta lashe kofin zakarun Turai a shekarar 1999 da kuma 2008. Carlo Ancelotti, kocin club din Real Madrid, yana daga cikin manajojin club din kwallon kafa da suka yi fice. Ya samu nasarori a shirin kasar Turai. Ya yi manaja club da suka hada AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid da Bayern Munich. Ancelotti sau hudu yana daukan kofin zakarun Turai. Na biyar shine Zinedine Zidane, tsohon manajan club din Real Madrid, ya dauko kofin zakarun Turai sau uku a jere daga shekarar 2016 zuwa 2018. Zidane ya dauko kofuna da suka hada da na La Liga sau biyu, da na hukumar kwallo na duniya na club shi ma sau biyu. Zidane mutum ne mai nutsuwa da basirar sarrafa yan wasan kwallo wanda suka goge. A halin da ake ciki kuma, Zlatan Ibrahimovic ya ayyana yin ritaya daga wasan kwallon kafa na kwararru. Ibrahimovic ya bayyana yin ritaya ne a lokacin da yake ganawa da magoya bayan club din AC Milan a ƙarshen wasa da suka yi da club din Hellas Verona a San Siro, da suka yi nasara akan Hellas Verona din da 3-1 a ƙarshen mako. Ibrahimovic yana da shekaru 41 a yanzu. Ya buga wasanni a manyan club na ƙasashen Turai da suka hada da Juventus, Paris Saint-Germain, AC Milan, Inter Milan, Manchester United, Barcelona da kuma Ajax. Abdulrahman Muhammad Bura, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
An kai wani harin bam a wani masallaci a lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin kasar Afghanistan. A yayin bikin tunawa da mataimakin gwamnan lardin na Taliban Jiya Alhamis, wanda aka kashe a wani hari da kungiyar IS ta kai a makon nan. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Afghanistan karkashin jagorancin Taliban ta sanar a shafinta na Twitter cewa fashewar da ta faru a babban birnin lardin Faizabad ta yi sanadin mutuwar mutane 11 tare da raunata wasu fiye da 30. Gwamnatin Amurka ta ce ta dakatar da tallafin abinci ga kasar Habasha bayan gano cewa ana karkatar da kayan abinci daga mutanen da suke bukata. Hukumar Raya Kasashe ta Amurka, wato USAID, ta sanar da dakatar da aikin a wata sanarwa da ta fitar jiya Alhamis. Sanarwar ta ce bayan nazari da aka yi a duk fadin kasar, hukumar USAID ta yanke shawara tare da haɗin gwiwar gwamnatin Habasha cewa ana haɗa baki wajen karkatar da tallafin abincin.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci, ko ku aiko da saƙonni ta hanyar email ta sashen Hausa @voanews.com. kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet voahausa.com. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai, da Dadi Balawai da ya hada shirin, Sule Mumuni Barma ke cewa mu kwana lafiya.